الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بأ الله تبارك وتعالى لدك من دنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 26 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1438 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan 12 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabus salam kafin darasi na yau muna da tambaya daya dan uwa ke fada cewa menene hukuncin yin hannu bayan sallama ma'ana in kai sallama ka zo ku gaisa da mutane menene matsayin sa yin musafaha ko mu ce hada hannu hukuncin sa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon duk mu'minan da suka yi hannu suka yi ban hannu ma'ana suka yi musafaha suka yi godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kafin su rarraba Ubangiji ta'ala yana gafarta musu zunubansu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fada yake cewa mamin muslimani ko kuma ayyuma muslimani iltaqaya fatasafaha wa hamidallaha lam yatafarraqa illa ghufira lahumu dhanbuhuma aw kama qala illa ghufira lahumu dhanbuhuma manzo Allah yace duk musulmi biyu wato idan suka hadu suka yi musafaha suka yi godiya ga Ubangiji subhanahu wataala manzo Allah yace ba za su rarraba ba face sai an gafarta musu zunubansu kafin su rarraba sai an gafarta musu zunubansu wannan hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin littafin sa Sahihul Jami wannan yana nuna mana hada hannu bayan sallama sunna ne ma'ana in ka hadu da dan uwanka musulmi kai masa sallama to ana bukatar ku hada hannu ku yi musafaha sanayen ku yi musafaha ku yi godiya ga Ubangijinku kowa ya gode ma Ubangijinsa sakamakon da zai biyo baya shine samun gafara ta zunubai darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama baban da ke bayani game da kaifiya wato ta sallama duk da cewa shi hada hannu kin karin fa'ida za ka yi shi ne da dan uwanka namiji ko ƴar uwarka mace wadda take muharrama domin ƴar uwa wadda take muharrama ba laifi mutum yana iya yin musafaha da ita wadda haramun kinka ne ka aure ta to wannan ba laifi mutum yana iya hada hannu da ita amma duk wata mata wadda take ajnabiya wadda ba muharramarka ba hada hannu da ita haramun ne ko da kasancewar akwai wani shamaki ma'ana kamar wani gam a hannunka ko a hannunta haramun ne baya halatta duk macen da take ajnabiya ma'ana wadda ba muharramarka bace ba to wannan baya halatta ka hada hannu da ita kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mubayi'a da mata Aisha tace babu dide da mace dide manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada hannu da ita kuma hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada dayanku duk da cewa hadisin ya kwanta mu wanda yake bayani akan rashin halaccin mutun ya dafa jikin matar da bata halatta ba gare shi insha Allah kenan bayani akan sa zai zo a darasi na gaba a darasi da ya gabata wato mun gama baban da ke bayani game da kaifiyar wato yanda ake sallama wanda malam ya zo mana da hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna mana ga yanda ake yin sallama domin sallama ibada ce kamar yanda bayani ya gabata kaifiyar ibada ko wannan dole ne sai an maida ga Allah da manzansa to shine anan malam yake cewa an so mutumin da zai fara ma wani sallama ya fada ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kenan yazo da damir wanda yake na jam ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tare da cewa ka ce assalamu shine yace wa in kana al musallamu alaihi wahidan malan yace koda wanda za a yi masa sallamar mutun dine kenan sai ka zo da damir wanda yake na jami ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tare da cewa fadar assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuhu idan mutun dine zaka yi ma sallama to shine yafi dacewa kamar yanda Ibn al-Uthaymeen Allah ya ji kansa a cikin littafin sa sharhi ne na Riyadus Salihin yace haka yafi dacewa domin hadisin wanda ya muna na sallah da yazo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ya fada cewa ya assalamu alayka ya rasulullah domin shi hadisin da malam ya kafa hujja da shi a wannan mas'ala na cewa koda mutun ɗaya ne kace masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to babu wajhud dilala domin shi wanda yazo yayin sallamar a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da wannan siga ta jami'i ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne ke zaune yana zaune ne tare da jama'a to dan haka in misali mutum biyu ne ko sama da biyu zaka yi musu sallama to zaka zo da wannan damir kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanda kwa zai mai da sallama shi kwa abin da ya dace ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh ma'ana ya sanya wawul aqaf ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh kuma na halatta ya shafe wawun din ya ce alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh bayani ya gabata in mutun ya maka sallama to ana buƙatar ka maida masa sallama wadda ta fita shi an gane ko kamar yanda ubangiji ta'ala yace wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha idan an gaida ku da wata gaisuwa ubangiji ta'ala yace ku gaida wanda ya gaishe da ku da gaisuwar da ta fita shi ko kuma ku maida masa kwatankwacin gaisuwar da ya muku don haka idan mutun yace maka assalamu alaikum to abin da ya dace ka ce masa wa alaikumus salam wa rahmatullah ko kuma gaba ɗaya ma ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh idan ko mutun yace maka assalamu alaikum wa rahmatullah kai sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh idan ko yace maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai sai ka fada masa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu haka zaka fada ka kara wa magfiratuhu domin karin wa magfiratuhu wannan ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin da muka karanta a farkon baban hadisin Imran ibn Husayn Allah ya kara musu yarda ke fada cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce assalamu alaikum manzon Allah ya maida masa sallama wannan mutun ya zauna manzon Allah sai ya ce ashrun ma'ana lada goma ana nan ba a jima ba sai ga wani ya zo sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah manzon Allah ya karba sallama wannan mutun ya zauna manzon Allah sai ya ce ashrun lada ashrun sannan ba tare da jimawa ba sai na uku yazo sai yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manzon Allah sai yace, manzon Allah ya karba masa sallama, wannan mutun ya zauna, manzon Allah sai yace salasun, wato lada 30. To sai aka samu wato dadi a cikin riwaya ta al-Imam Abu Dawud da dangane kikkiawa ta hanyar Sahal ibn Mu'adh daga mahaifinsa, na hudu da yazo sai yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratu, manzo Allah sai yace 40, lada 40. To dan haka kenan anan in mutun yace assalamu alaikum, iya abinda ake da bukata ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah. Idan ku yace assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh. Don haka tauye masa baya halatta, tunda Ubangiji ta'ala yace aurud duha, ko kuma yada masa kwatan kwacin sallamar da ya maka. Mutum ba zai ce maka ba assalamu alaikum wa rahmatullah, ka ce wa alaikum assalam ka kyale. An gane ku, haƙƙi ne a kanka ka maida masa kwatan kwacin sallamar da ya maka, amma abin da ya fi dacewa ka maida masa sallamar da yake tafi tashi. A baban hadisi na ƙarshe shine hadisin wato Abi Jurai Al-Hujaimi, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa cewa na je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce alaikas salamu ya rasulullah, na ce amincin Allah ya tabbata a kanka ya manzon Allah, ya gabatar da alaika akan assalamu. Manzon Allah sai ya ce la taqul alaikas salam, karka ce alaikas salam, fa inna alaikas salam tahiyatul mauta. Manzon Allah ya ce domin fadar alaikas salam gaisuwa ce ta matacci a jahiliya, wato da ake musu ma'ana a jahiliya, mutanen jahiliya in za su gaida matacce za su mai sallama sai su ce alaikas salam. An gane kuma, manzon Allah ya ce karka ce alaikas salam, wannan ba yana nuna ba cewa in za ka ma mamaci sallama alaikas salam za ka faɗa, a irin yanda kake ma mirai haka za ka yi masa ka ce assalamu alaikum. An gane ko, assalamu alaikum shine yace fa inna alaikas salam, fadar alaikas salam tahiyatul mauta, manzo Allah yace gaisuwa ce ta matacci kamar yanda a jahiliya suke yi. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة سدي بن أجلان الباهلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي هذا حديث حسن. مالم الله يجي kansa ke fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ladubban sallama, ma'ana ladubba na yin sallama. Shine mallan yazo mana da hadisi na farko a baban hadisin Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda ke fada. Lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yusallimu rakibu alal mashi, manzon Allah yace mahayi shike yin sallama ga dan kafa. Sai yace wal mashi, wato dan kafa, alal qa'id shike yin sallama ga wanda ke zaune. Wal qalil, manzon Allah yace jama'a kadan ita ke yin sallama, alal kasir ga jama'a masu yawa. Hadisi ne muttafaqun alai. A wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari manzo Allah yace was-sagiru 'alal kabir, wato karamin yaro shike yin sallama ga babba. A takaice wannan hadisi na nuna mana ladabi daga cikin ladubba na sallama, wanda yake kan abun hawa to shi zai yi sallama ga wanda ke tafiya a kafa, ga wanda ke tafiyar kafa shi, wanda ke kan abun hawa shine zai yi masa sallama. Kenan misali kana kan mota ko babur ko keke ko doki ko raƙumi ko jaki, idan zaka wuce da wanda ke tafiya a kafa to kai ne ya kamata kai masa sallama a farko kenan. Wanda yake kan abun hawa shi yake ma dan kafa sallama, shi kuma wanda ke tafiya a kafa alal qa'id manzo Allah yace shi ke yin sallama ga wanda ke zaune. Kenan wanda yake na zaune wanda ke tafiya dan kafa shine zai masa sallama. Sai yace wal qalilu alal kaseer, ma'ana jama'a el kadan ita za ta yi sallama ga jama'a wadda take mai yawa. Kamar misali kuna tafiya ku biyu sai kuka hadu da wasu mutane uku su ma suna tafiya, to anan ku za ku yi musu sallama. Ku kuna tafiya su suna tafiya, kenan sai ka tsaya ka kalli adadinku, ka kalli adadinsu wani adadi ya fi yawa. Kenan in adadinku ya fi karanci sun fi ku yawa to ku ne ya dace ku yi musu sallama. Amma misali ko da mutum goma za su wuce inda mutum ɗaya ne yana zaune, to wannan mutum goma su ne za su yi sallama ga wanda ke zaune, saboda shi wanda yake ɗan ƙafa shi zai ma na zaune sallama. Kenan a nan da aka ce wal qalilu alal kaseer, kaɗan ƙin jama'a ita za ta yi sallama ga jama'a mai yawa. Kenan a nan a lokacin da kuka zaman tumar taba ɗaya kuna tafiya suna tafiya, to a nan waɗanda suke ƴan kaɗan su za su yi sallama ga waɗanda suke masu yawa. To haka yaro ƙarami shi zai yi sallama ga babba. Kenan a nan misali in ana cikin tafiya, kai kana tafiya shi yana tafiya, to a nan in ka tabbata ya fi ka, to a nan kai ne ya dace kai masa sallama ba shi babban ba. Kai kadai kana tafiya shi kadai yana tafiya, to a nan sai ka tabbata ya fi ka shekaru, to a nan kai ya dace ka fara yi mishi sallama. To amma koda babban mutum ne zai wuce da yaro karami yana zaune, to wannan babban mutum shi ne ya dace ya yi sallama ga wannan yaro da yake zaune. An gane ku? Kenan a nan mu tsaya mu lura da abu na farko da yace yusallimu rakibu alal mashi, mahayi na sallama ga wanda yake mai tafiyar kafa. Kenan mai tafiyar kafa koda yaro karami ne, wanda yake kan abun hawa to shine zai yi masa sallama, shi ya dace ya fara yin sallama. To in ya zamanto kana kan abun hawa, ina kan abun hawa, kafi ni shekaru, to ni ya dace na fara yi maka sallama, saboda kana da wata daraja duriya a kaina. To sai ya zamanto wannan duka mahaya ne, ku biyu ne, ma'ana akan mota, shi ɗaya ne akan babur, to a nan shi ya dace ya fara yi muku sallama, saboda adadin ku ya fi adadin ya wuce shi. Kenan ku biyu ne akan mota, shi kuma shi kadai ne akan babur, anan shi ne zai yi maka sallama, zai yi muku sallama, domin manzo Allah ya faɗa wal qalilu alal kaseer, kadan kin jama'a ita ke yin sallama ga jama'a mai yawa, domin martabar mu daya kana kan abun hawa ina kan abun hawa. Kenan kana kan abun hawa ina kan abun hawa, in nafi ka yarinta ni zan yi maka sallama, zan fara maka da sallama, in kafi ni yarinta kai zaka fara mu. In mu biyu ne muna kan abun hawa kana kan abun hawa, to a nan kai kadai da kake kan abun hawa kai ne ya dace kai mana sallama. To nan kuma sai ya ce wal mashi alal qa'id, dan kafa na yin sallama ga wanda ke zaune. Kenan dan kafa koda babba ne wanda ke zaune, koda yaro karami ne, wannan dan kafa shi zai yi sallama ga wanda ke zaune. In kwa ya kasance kai kana tafiya a kafa ni ina tafiya a kafa, to anan sai mu tsaya mu kalli adadi sannan kuma da shekaru. In ni kadai ne kai kadai ne, kenan in kafi ni shekaru ni ya dace na fara yi maka sallama. In kuma ku biyu ne kuke tafiyar kafa ni kadai ne, to ni ya dace na yi muku sallama. Shine sai ya ce wal qalilu alal kaseer, kadan wato su suke yin sallama ga waɗanda suke masu yawa. To shine yace a wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari wa sagiru alal kabir, karamin yaro kenan shike yin sallama ga babba kenan a lokacin da martabar su ta zamanto daya, shi yana mahayi shi yana mahayi. kowa da babba da karamin kowa yana kan abin hawa to karami shi zai sallama ko karamin yana kafa tafiyar kafa shi babban yana tafiyar kafa to anan karamin shine ya dace ya fara sallama don haka wannan hadisi yana nuna mana sunna ne ga duk wanda ke tafiya akan titina ko mutumin da ya shiga kasuwa da sauransu to abinda yake sunna mutum yayi kokarin yada sallama duk wanda ka hadu da shi kai masa sallama kamar yanda hadisi ya gabata Ibn Umar Allah ya kara masa yadda ya kan ja wani abokinsa wato su tafi kasuwa shine wato Abu Dufail ya kan ja shi su tafi kasuwa idan suka tafi ba komai suke saya ba ba wani farashin kaya ba suke so su ji kawai ya ja shi ne sun tafi kasuwa domin duk wanda suka hadu da shi su yi masa sallama domin su samu irin ladan da ake samu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada sannan hadisi na biyu a baban hadisin Abu Umama shine Sudai ibn Ajlan al-Bahili Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna awlan nasi billahi lalle wanda ya fifici mutane wato inna awlan nasi billahi lalle wanda yafi mutane kusaci da ubangiji man bada ahum bisalami wanda ya fara da yin sallama ma'ana wanda yafi kusaci da ubangiji subhanahu wata'ala daga cikin mutane shine wanda ya fara da sallama ma'ana in ka hadu da dan uwanka to karka bari ya fara yi ma sallama abinda ya dace kai ka rigaye shi koda a ce kana kafa tafiyar kafa shi yana kan abun hawa kafin shi na abun hawan ya maka sallama kai isauki ka rigaye shi an gane ko hadisin ba yana nuna cewa ba in wanda yake tafiyar kafa ya ma wanda yake mahayi sallama cewa yayi kuskure a'a ana nuna cancanta da dacewa in kana kan abun hawa shi yana tafiya a kafafuwansa to kai ya dace kai masa sallama saboda shi mumini a kullun abin da ake bukata ya siffanta da wannan sifa wadda Allah ya siffanta shi da ita shine kaskanta kai duk wani matsayi da kake karka dauki kanka cewa kafiwa ne dan kana kan abun hawa ba fin shi ba kai to anan dan ka sauke irin wannan rawani na sheitani to shine anan shari'a sai ta nuna mana cewa wanda yake kan abun hawa shi zai ma dan kafa sallama wanda yake tafiyar kafa shi zai ma na zauna sallama amma ba yana nuna cewa in shi wanda yake tafiyar kafa ya rigayi wanda yake kan abun hawa ya masa sallama cewa yayi kuskure a'a an gane ku dan haka kenan koda mutun yana kan abun hawa kai kana tafiyar kafa abin da ya dace ka rigaye shi kai mai sallama ko shi yana ko kana zaune shi yana tafiyar kafa shine yake da haƙin ya maka sallama to abin da ya dace kai ka rigaye shi domin manzon Allah ya faɗa ya ce inna awlan nasi billahi mafi kusacin mutane da ubangiji mafi cancantar mutane game da samun kusaci da ubangiji man bada ahum bisalami manzon Allah yace wanda ya fara da yin sallama shi yafi kusaci da ubangiji subhanahu wataala al-imamu abu daud shi ya rawaito wannan hadisi da dangane kikkiawa malam na fada cewa al-imamu tirmizi ya rawaito wannan hadisi daga abi umama Allah ya kara masa yadda an faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa ar-rajulani yaltaqiyani wato mutum biyu ne suka haɗu ayyuhuma yabda'u bis-salam wane ne daga cikin su zai fara yin sallama ma'ana mutum biyu sun haɗu wane ne zai fara yin sallama daga cikin su kenan anan sai ka koma hadisin da ya gabata kenan wanda ke kan abun hawa shi ya dace ya ma dan kafa sallama dan kafa shi ya dace ya ma na zauna sallama jama'a el kadan ita ta dace ta yi sallama ga jama'a mai yawa yaro karami shi ya dace ya yi sallama ga babba to anan sai ya ce aulahuma billahi ta'ala wanda ya fi su kusaci da ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ke fara yin sallama ma'ana wanda yake yafi su kwadan lada yafi su neman kusaci da ubangiji subhanahu wata'ala kenan shine ke fara yin sallama kenan anan ana nuna mana cewa karka bari a rigaye ka abinda ya kamata ka dau lumfashin mutum ka rigaye shi yin sallama an gane ko domin kasancewar irin wannan fage shine ake munafasa ko mu ce shine ake yin takara a yi hamayya kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun, game da al'amarin lahira Ubangiji ta'ala ya ce masu takara su yi takara, masu hamayya su yi hamayya. Amma duk abin da ya shafi lamari na duniya, to ba a buƙatar mumini ya bata lokacin shi ya ringa gasa yana hamayya yana takara da wani. Takara ana yin ta ga abu wanda ya shafi al'amari wanda yake na lahira. Don haka annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna aulan nasi billahi man bada'ahum bisalam, mafi kusacin jama'a da Ubangiji wanda ya fara da yin sallama. Don haka kenan ana buƙatar ka rigaye shi fara yin sallama, ko da shi yake da haƙƙin yayi maka sallama, to abinda ake buƙata kai ka rigaye shi. Wannan hadisi bugo da ƙari yana nuna mana wato mustahabbancin yaɗa sallama tsakankaninmu, ma'ana duk inda muka haɗu to mu yaɗa sallama tsakankaninmu. Kuma hadisin yana ƙara tabbatar mana fiyayye daga cikin jama'a waɗanda suka haɗu da juna wanda ya fara da yin sallama shine fiyayye. Babu istihbabi i'adati salami ala man takarrara liqa'uhu ala qurb bi an dakhala thumma kharaja thumma dakhala fil hal aw khala bainahuma shajaratun wa nahawha. Ana Abi Hurairah radiyallahu anhu fi hadith al musii salata annahu jaa fa salla thumma jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fa sallama alayhi fa radda alayhi as-salam fa qala irji' fa salli fa innaka lam tusall fa raja'a fa salla thumma jaa fa sallama ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hatta fa'ala dhalika 3 marrat wa anhu radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama annahu qala idha laqiya ahadukum akhah falyusallim alayhi fa in halat baynahuma shajaratun aw jidarun aw hajar thumma laqiyahu falyusallim alayhi rawahu abu daud. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da mustahabbancin maimaita sallama ga mutumin da haɗuwa da shi a kusa ta maimaitu. Mutum ne ka haɗu da shi ka mai sallama, kuma sannan kuka koma haɗuwa da shi, to anan an so ka sake yi masa sallama ko da so ɗari za ku koma haɗuwa. Shi ne malam sai ya mana misali ya ce bi an dakala, misali mutum ya shigo, an gane ko, ya shigo ya yi sallama, ka karɓi sallama ko kuma ka masa sallama, thumma kharaja sannan ya fita, thumma dakala sannan ya sake shigowa take yanke, to anan ana buƙatar ka sake yin sallama. Misali ka shigo ka yi sallama sannan ka fita, in ka sake shigowa hallo sallama za ka yi, sannan in ka fita hallo idan ka sake shigowa sallama za ka yi. Shi ne ya ce aw hala bainahuma shajara, ko kuma wata itaciya ta sha makance tsakankaninsu. Kana tafiya ina tafiya, na fita nan sai na yi maka sallama, na yi maka sallama ka karɓi sallama, sannan wannan ginshiƙi sai ya shiga tsakaninmu, ka ɓullo na ɓullo hallo a nan sai in sake yi maka sallama, ginshiƙi na gaba ya shiga tsakaninmu hallo ka ɓullo na ɓullo sai na yi maka sallama. Shi ne ya ce aw hala bainahuma shajara, ko itaciya ta sha makance tsakaninsu wani hauha da abin da ya yi kama da haka. Shi ne muka yi misali da wannan ginshiƙi. Kenan babi ne malam yayi wanda ke nuna mana mustahabi ne maimaita sallama ga mutumin da haɗuwa da shi ta maimaitu a kusa. Ka haɗu da shi kai masa sallama, ka koma haɗuwa da shi kai masa sallama, in so nawa ka haɗu da shi to an sunnanta mana mu maimaita sallama. Shine anan malam ya zo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda, hadisin da ke bayani game da wani mutum mai mugunta sallah wanda ya zo ya bubbuga sallah ƙotan kurciya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine Khallad ibn Rafi, Allah ya ƙara masa yadda, annahu jaa fa salla, wata rana ya zo masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ya shigo masallaci wato sai sallah, sallar da ita ce tahiyatul masjid, wanda tahiyatul masjid matsayinta wajibi ce ga duk wanda ya shiga masallaci da nihin zama, an gane ko, matsayinta ya wuce sunna, wajibi ce, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idza dakala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atayn, hadisin Abu Qatada Allah ya kara masa yadda. manzon Allah ke cewa idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai yayi raka'a biyu, to yin wannan raka'a biyu ita ce ake kira tahiyatul masjid, hukuncin ta wajibi ne ga duk wanda ya shiga masallaci da nihin zama. Amma wanda ya shiga masallaci ba da nihin zama, misali ya shiga domin ya dauko wani abu ya fito, ko kuma ya shigo ta wannan kofa ya fita ta waccan kofa, to anan ba a wajibta masa ba yin tahiyatul masjid, domin mai manzon Allah ya faɗa cewa fala yajlis, kada ya zauna. Wannan gaba tana nuna mana kenan wanda yin wannan nafila ta zama wajibi a kansa wanda ya shiga masallaci da nihin zama, in dai ba da nihin zama bane to ba magana tahiyatul masjid a kanka. Kenan nihin zama ka shiga masallaci domin shirin sallah, liman ya zo a yi sallah, ko ka shigo masallaci domin ka zauna ka saurari darasi, ko ka shigo masallaci domin ka kwanta ka huta, to in kana da arwalla anan baya halatta sai ka yi tahiyatul masjid. Ita kuma wannan tahiyatul masjid a cikin yini gaba ɗayansa ko a cikin dare, to wannan sunna ne, ko da a lokacin da yin nafila baya halatta bayan la'asar ko bayan asuba, to ita domin tana daga cikin zawatul asbab, sababin yinta shine shiga masallaci da nihin zama, don haka bata cikin nafilfilin da aka hana bayan sallatul asr ko bayan asuba. Nafilar da aka hana yi bayan sallatul asr cewa sai rana ta fada, haka nan bayan asuba sai rana ta hudu, ita ce nafilar da bata da sababi. Haka kawai baka tashi yin nafila baka ce sai bayan la'asar zaka yi nafila, to wannan haramun. Haka ko kuma bayan asuba ka tashi ka ce zaka yi nafila, wannan haramun. Amma in tana da sababi to wannan ba laifi mutum yakan iya yi, domin ana kiranta zawatul asbab. Shine anan yace annahu jaa fa salla, wannan sahabi Khallad ibn Rafi ya shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi salla, kuma a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan sallah dai ita ce tahiyatul masjid, sai dai sallar da yayi hoton kurciya ce yayi, wanda babu nutsuwa, wanda in yayi ruku'u ba maganar sai ya miƙe, yana dan miƙewa kadan kawai sai je ya sujjada, in ya dago goshinsa ba tare da ya zauna kawai sai ya koma sujjada ta biyu hoton kurciya. Da ya gama wannan sallah kuma ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi, sai ya masa sallama yace assalamu alayka ya rasulullah, kamar yadda yake cikin riwayar assalamu alayka ya rasulullah. Faradda alaihi salam, manzon Allah ya karba masa sallama. Wannan kenan yana nuna mana idan ka shigo masallaci da jama'a a zaune, to ba sallama ba za ka fara yi musu sai ka yi tahiyatul masjid, in ka yi tahiyatul masjid sannan ka je ka yi masa sallama, kamar yadda wannan sahabi da ya shigo masallaci sallar ya fara yi, bayan da ya gama sallar sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya masa sallama. Inda sallamar ake fara yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya nuna masa kuskuren shi, domin ka'ida la yajuzu ta'khirul bayani an waqti lahaja, jinkirin bayani game da lokacin da ake bukata baya halatta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko baya ganin kuskure ya kyale, dan haka tabbatar wanda yayi wannan sunna ne kenan, in ka shigo masallaci da wani a cikin masallacin to ba sallama ba za ka yi masa da farko, sai ka yi tahiyatul masjid, in ka gama sannan ka yi masa sallama. Shine anan yace thumma jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma kutufidu ta'khir, bayan ya gama sallar sannan sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi, ya masa sallama, faradda alaihi salama, manzon Allah ya maida masa sallama. Fa qala, sai manzon Allah yace masa irji'i fa salli, manzon Allah yace masa koma sake sallah, fa innaka lam tusalli, domin wannan ba sallah bace ba kai, manzon Allah yace masa ba sallah bace kai, koma ka sake. Faraja fa salla, ya koma ya sake sallar, da ya sake sallar kuma jaa, sannan sai ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sake ma manzon Allah sallama, manzon Allah ya maida masa sallama, manzon Allah ya koma cewa da shi irji'i fa salli, manzon Allah ya ce koma dai sake sallah, fa innaka lam tusalli, manzon Allah ya ce domin wannan ba sallah bace ba kai. Hatta fa'ala zalika thalath marrat, sai da yi su uku, a karo na hudu da ya dawo sai ya ce ya rasulullah wallazi ba'athaka bil haqqi, yace ya manzon Allah rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya, yace la uhsinu salata illa hadhihi, ban iya wata sallah in banda wannan ba. Yace fa allimni ya rasulullah, yace ya manzon Allah koya min yanda ake sallah. Manzon Allah yace masa idan ka tashi yin sallah, manzon Allah yace ka kyautata arwalla, idan ka kyautata arwalla manzon Allah yace masa ka fuskanci alqibla, idan ka fuskanci alqibla manzon Allah yace kai takbiratul ihram, idan kai kabbara tahrama manzon Allah yace ka karanta fatiha, idan ka karanta fatiha manzon Allah yace sannan karanta abin da ya saukaka na alqur'ani, idan ka karanta abin da ya saukaka na alqur'ani manzon Allah yace fumarka sannan kai ruku'u, sai yace hatta taquma inna raki'an, manzon Allah yace sai ya kai ka nutsu a cikin ruku'unka. Bayan ka samu nutsuwa a cikin ruku'unka manzon Allah yace sannan ka dago, manzon Allah yace hatta taquma inna qa'iman, sai ka nutsu kana tsaye bayan dagowa daga ruku'u. Manzon Allah yace masa thumma sujud, sannan ka duka kai sujada, hatta taquma inna sajidan, manzon Allah yace sai ka nutsu kana cikin sujada. Manzon Allah yace thumma rafa, sannan ka dago daga sujadar, hatta taquma inna jalisan, manzon Allah yace sai ka nutsu kana zaune. Thumma sujud, manzon Allah yace sannan ka koma sujada ta biyu, hatta taquma inna sajidan, sai ka nutsu kana cikin wannan sujada. Manzon Allah ya nuna masa, sai yace masa haka zaka yi a kowace raka'a daga cikin raka'o'in sallarka. Anan me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karan farko da ya bubbuga sallah bai koyar da shi ba, sai yace masa koma sake, ya koma ya sake, ya dawo manzon Allah yace masa koma sake, ma'ana dan yayi kwadayin ilimi a karantar da shi yanda ake sallar. Kuma wannan hadisi yana tabbatar mana nutsuwa a cikin dukkan rukunnan sallah, wannan wajibi ne, rukuni ne daga cikin rukunnan sallah. Dan haka shine in ka koma cikin littattafan fiqh suke cewa waqtu ma'aninatu fi jami'i arkanis salah, nutsuwa a cikin dukkan rukunnan sallah, ma'ana lokacin da kake tsaye ka nutsu, lokacin da kai ruku'u ka samu nutsuwa, idan ka dago daga ruku'u ka nutsu, idan ka je sujada ka nutsu, in ka dago daga sujada ka nutsu, idan ka taso sai kowace gaba ta koma mahallinta kenan mutun ya samu nutsuwa. To wannan nutsuwa rukuni ce daga cikin rukunnan sallah. Sallah ba ta inganta dole sai da nutsuwa. Duk wanda ke sallah kotan kurciya Allah baya karban wannan sallah. Don haka wani sahabi, kamar yanda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari, ya ga wani yana sallah kotan kurciya, sai yake mamaki, yake tambayar shi, yake ce masa tun yaushe kake wannan sallah? Cewa wallahi tun yau da shekara 20 nake irin wannan sallah. Yace wallahi inda ka sake ka mutu akan wannan sallah, yace wallahi da ka mutu ba akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. To don haka ita sallah kotan kurciya Allah baya karbanta. Don haka to da yawa mutun yakan yi sallah yana ganin cewa yayi sallah, shi kuma ba za a lissafa da shi a cikin masallata, domin sallar shi daidai da kanshi ba za ta wuce ba, daidai da kanshi sallar ba ta dabuwa, ba ta wucewa. Me yasa? Saboda bai ba da sallar kaman yanda ya dace a yi ta. Don haka anan ana nuna mana cewa dole ne ibada sai ka koya, ka je a karantar da kai, a nuna maka cewa ga yanda ake ibada, kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabin ya nuna kasawarsa da gajiyawarsa, yace ya rasulullahi ban iya wata sallah in banda wannan. Manzon Allah yace masa to ga yanda zaka yi sallah. Kaga da yayi ta farko, manzon Allah yace masa koma sake, yace domin ba sallah ba kai. Ya koma yayi, manzon Allah yace masa koma dai ka sake ba sallah ba kai. Yayi karo na uku, manzon Allah yace masa koma dai ka sake ba sallah ba kai. Da yayi na ukun ya dawo, manzon Allah yace sallar ka bata yi ba, koma sake. A lokacin ne yace ya rasulullahi ban iya wata sallah in banda wannan, yace ya manzon Allah karantar da ni yanda ake sallah. Kaga anan da yace masa fa innaka lam tusalli, wannan yana nuna duk wanda ke sallah kotan kurciya Allah baya karbar wannan sallah. Sallar da in mutun yayi ruku'u babu nutsuwa sai ya dago, in ya dago daga ruku'u ba zai tsaya ba gaba, kowace ta koma mahallinta, kawai sai ya koma ya je ya sujada. Wani sahabi, hadisi ne ingantacce, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya dago daga ruku'u kafin ya je sujada, yace wallahi har sai mun yi zaton cewa manzon Allah ya manta da sallah ce ma muke. Haka in ya dago daga sujada kafin ya koma sujada ta biyu, yace wallahi sai mun yi zaton cewa har ma kuma ya manta da cewa sallah ce muke. To dan haka ita wannan nutsuwa wajibi ne. a takaice wannan hadisi malam ya zo mana da shi domin wato shine ya nuna mana wato maimaita yin sallama ga duk wanda ka hadu da shi sama da su daya. Kaga anan da yayi sallah yazo yayi sallama, manzo Allah ya karbi sallama, aka ce masa koma ka sake sallah, ya koma ya sake sallah, da ya dawo sai da ya sake yin sallama, manzo Allah ya karba. Manzo Allah ya ce masa koma sake yin sallah, wannan ba sallah bace kai, yaje yayi ya dawo hallo ya sake sallama. Inda sallama ɗaya tak ake ma mutum a farkon haduwa da manzo Allah ya ce masa ai ta farkon ma da kai ai ta isa. To amma manzo Allah sai ya kyale shi, kyalewar da ya tabbatar da shi akan cewa in so nawa zaka hadu da mutum to an sunnanta maka kai masa sallama. To shi yasa malam yazo da wannan hadisi da komawar shi da dawowar shi sai dai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallama sau uku. Sannan malam yazo da hadisi na biyu a baban shi ma riwaya ce ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza laqiya ahadukum akahu, idan ɗayan ku ya hadu da ɗan uwansa falyusalli yan uwantaka, anan ana nihi ukhuwa islamiyya, yan uwantaka ta musulunci ba yan uwantaka ta danganta ba. An gane ku? Karka ce a ai ba ɗan uwana bane baya bazan masa ba, tunda manzo Allah ya ce idza laqiya ahadukum akahu, yan uwantaka anan ta musulunci yake ne, idan ɗayan ku ya hadu da ɗan uwansa manzo Allah ya ce falyusallim alaihi, yayi masa sallama. Anan me zamu iya fa'idanta? Idan mutum ya hadu da arne shin zai masa sallama? Ba zai masa ba, ko mun kusacinka da shi, domin arne ba dan uwanka bane ba. Ubangiji ta'ala ya faɗa innamal mu'minuna ikhwa, cewa mu'minai yan uwan juna ne. Kenan wanda ba mu'mini ba wannan ba dan uwanka bane, ko da dan uwanka ne na danganta, to danganta ce ba ta hakika, yan uwantaka ce ba ta hakika ba, yan uwantaka ta hakika ita ce ta musulunci. Shine yace idza laqiya ahadukum akahu, idan ɗayan ku ya hadu da ɗan uwansa manzo Allah ya ce falyusallim alaihi, yayi masa sallama. Kenan wanda ba musulmi ba in ka hadu da shi baka yi masa sallama. Zamu iske hadisi nan gaba, manzo Allah ya ce kar ku fara ma ba yahudi ko ba nasari yin sallama. Manzo Allah ya ce kar ku fara yi musu sallama, amma in shi ba yahudi ko ba nasari dan mushan yayi karambani yayi maka sallama da farko, manzo Allah ya ce to kayan da zaka maida masa sai ka ce wa alaika, ya abinda zaka maida masa, ba zaka ce wa alaikum salam sai dai ka ce wa alaika, ko kuma ka ce alaika. Shine yace falyusallim alaihi, yayi masa sallama. Fa in halat bainahuma shajaratun aw jidarun aw hajar, manzo Allah yace in wata itaciya ta sha makance tsakankaninsu, aw jidarun ko wata katanga, aw hajarun ko wani dutse, manzo Allah ya ce sun malaki yahu, sannan ya koma haduwa da shi falyusallim alaihi, manzo Allah ya ce ya sake yi masa sallama. Muna tafiya kenan, na maka sallama ka karbi sallama, sai wata itaciya ta shiga tsakaninmu muka koma haduwa, to anan sai mu sake ma juna sallama. Ko abin da yayi kama da itaciya, misali kamar wata katanga, shine muka yi misali da wannan ginshiki, ko misali aw hajarun ko wani dutse, kenan koma menene ka bi ta nan ta na maka sallama ka karbi sallama, sai ka bi ta bayan wannan motar ni na bi ta bayan nan muka sake haduwa, to sallama zan sake yi maka. Don haka hadisi ne ingantacce, yana cikin amalul yawmi wal layla na Ibn Sinni, da dangane ingantacce daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke fada, cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance ya tamashau, wato suna tafiya, idan wata itaciya ko wani tudu wato ya sha makance tsakankaninsu, fatafarraqu yaminan wa shimala, suka rarraba dama da hauni, thumma lataqau, sannan suka sake haduwa, min wara'iha, bayan wannan itaciya ko wannan tudu, sallama ba'dhum ala ba'd, ana sai ce junansu sai ya koma yi ma juna sallama. Ma'ana haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke in suna tafiya, idan wani tudu ya shiga tsakaninsu ko wani dutse ko wata itaciya, sannan aka sake haduwa, to junansu yana ma juna sallama. To shine wannan kenan, anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan ɗayan ku ya hadu da ɗan uwansa falyusallim alaihi, yayi masa sallama. Fa in halat bainahuma shajara, idan wata itaciya ta sha makance tsakaninsu, aw jidarun ko wata katanga, aw hajarun
ko dutsi ko wani abin da yake kama da haka sun malakiyahu sannan ya koma haduwa da shi manzo Allah yace falu sallim alaihi yayi masa sallama
babu istihbabis salami idza dakala baita qala Allah ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba wa ana Anas radiyallahu anhu annahu qala qala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya bunay idza dakhalta ala ahlik fasallim yakum barakatan alayka wa ala ahli baytik rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wato daga wannan babi ne wanda ke bayani game da mustahabbancin yin sallama idan mutun ya shiga gidansa karkaga cewa gidanka ne ba na kowa bane ba cewa menene fa'idar kai sallama to an sunnanta mana koda gidanka ne zaka shiga to kai sallama kamar yadda ubangiji ta'ala ya na fada fa idza dakhaltum buyutan in kun shiga wasu gidaje fa sallimu ala anfusikum ku yi sallama ga kawunanku an gane ko ku yi sallama ga kawunanku me ake ni da wasu gidaje ma'ana in ka shiga gidanka kai sallama ga kanka domin in kai sallama ga iyalinka wannan kanka ne kama sallama domin albarkar za ta dawo kanka da kansu gaba ɗaya za ta hada ku shine sai ya ce tahiyatan min indillahi gaisuwa ce wadda Allah ya sanar da ku daga gunsa mubarakatan tayyiba wato gaisuwa wadda take ma'abuciya albarka wadda take daddada mai dadin ji assalamu alaikum to shine anan malam yazo mana da hadisin da ke fassara mana ayar wato Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni ya bulai manzo Allah yace ya kai karamin dana anan manzo Allah ya faɗa ne domin tausayawa siga ta tausayawa yaro karami sai ka ce ya bunai koda ba danka bane ba yace ya bunai manzo Allah yace ya kai karamin dana idza dakhalta ala ahlika manzo Allah yace idan ka shiga ga iyalinka fa sallim manzo Allah yace yi musu sallama in ka shiga wajen iyalinka ba in ka shiga ma'ana in zaka shiga wajen iyalinka manzo Allah yace kai musu sallama yakum barakatan alayka wannan sallama da zakai musu zata zamanto albarka ce akan ka wa ala ahli baitika hakanan ga iyalin gidanka domin Allah ya faɗa tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba shine yace masa ya kai karamin dana idan zaka shiga ga iyalinka fa sallim manzo Allah yace yi musu sallama yakum barakatan alayka wannan sallama da zaka yi musu zata zamanto albarka ce akan ka wa ala ahli baitik kuma albarka ce ga iyalinka amma mu yau sai dai mutun ya bala takalmi ko kuma mutun zai shiga gida ya yi gyaran murya to ba haka ba ka sunnanta mana abinda aka sunnanta shine yin sallama kai sallama kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh su ma su amsa sallama wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh domin yin wannan sallama zai zamanto albarka ne akan ka kuma albarka ne ga iyalinka kuma ba kenkire kyaure ba ake ko kuma tabi wannan duka kayan bature ne in ka kenkire kyauren kai sallama ka kenkire kyauren in gidan a kulle yake kenan domin a zo a buda ko in kai sallama aka karbi sallama sai ka kwankwasa kenan a zo a buda in kuma sallamar ta wadatu ba sai ka kwankwasa ba domin kai sallama an ji to fa lillahi alhamdu amma in ba a ji ba in sallamar ba za a ji ba farko sai ka kwankwasa kyauren idan ka kwankwasa kyauren kenan sai ka yi sallama kenan lokacin da aka zo za a buda sai ka yi sallama kuma sai a karbi sallamar ka sai ka shiga wannan yana ƙara nuna mana ita sallama albarka ce ga shi mai yin sallamar da shi wanda ake masa sallama kamar yadda yace yakum barakatan alayka wa ala ahli baitik wannan sallama za ta zamanto albarka ce gare ka kuma albarka ce ga iyalinka wannan kenan yana nuna mana ladabi daga cikin ladabba na mu'amalantar iyali shine aka sunnanta mana yin sallama domin ba a buƙatar mutun ya shiga cikin gida haka ya furgitar da iyalinsa kawai kai tsaye sai dai shigowar ka za a ji babu salami ala sibyan an Anas radiyallahu anhu annahu marra ala sibyan فسلم عليهم وقال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل متفق عليه wato daga Anas Allah ya kara masa yadda ke fada wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato yin sallama ga kankanan yara domin ita yin sallama ba ta kebanta ba da manya hatta da kankanan yara idan mutum zai wuce da su to an sunnanta yi musu sallama kamar yadda Anas Allah ya kara masa yadda a wannan hadisi yake cewa daga Anas Allah ya kara masa yadda annahu shi Anas marra ala sibiyan ya wuce da wasu kankanan yara fa sallama alaihim Anas yayi musu sallama da yayi musu sallama wa qala sai ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaf'aluhu haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi idan ya wuce da yara kankana manzon Allah sallama yake musu to wannan hadisi yana nuna mana cewa hatta da kankanan yara an sunnanta mana yi musu sallama dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su da yawa yakan wuce da yara suna wasanni manzo Allah sai ya musu sallama su karbi sallama ya wuce wani wannan yana nuna mana kenan wato shine wato ita wannan sallama fa'idar ta kaga abu na farko tana nuna kaskanta kai ga shi wanda yayi sallamar abu na biyu kuma karantarwa ce ta musamman ga su kankanan yaran ka karantar da su wani ladabi daga cikin ladabba na addini ma'ana duk wanda zai wuce da dan uwansa musulmi kenan yayi masa sallama kuma wannan kuma yana nuna a fa'ida ta uku wannan sallama da kama yara kankana zai cusa su da kauna a cikin zukatansu za su ga cewa ka kula da su sannan yaran ba za su samu wata damuwa ba za su samu wata kewa akan haka dan haka kenan irin tsoratar da yaro ko kuma kyarish wannan baya dacewa matukar bai aikata wani abu wanda yake bai dace ba ina dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koda kankanan yara ne ya wuce da su to manzon Allah baya wuce su ya kyale su sai ya musu sallama kamar yanda Anas da ya ce ya haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yi hadisi ne muttafaqun alai babu salamin rajuli ala zawjatihi wal mar'ati min maharimihi wa ala ajnabiyyatin wa ajnabiyyat لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتقرهه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا رواه البخاري قوله تكركر أي تطهن وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت وذكرت الحديث رواه مسلم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa mutum yakan yi sallama ga matarsa da ma wata mata daga cikin muharramansa wadda haramun kinsa ne ya aure ta an gane ko idan zaka wuce da ita matarka ce ko muharramarka ce kamar diyarka ko mahaifiyarka ko yarka ko kanwarka wadda dai haramun ne ka aure ta sai ce wa ala ajnabiyya haka mace wadda take manisanciyarsa wa ajnabiyat da mata waɗanda suke manisantan shi an gane in aka ce ajnabiyya wadda halak ne ka aure ta babu wata alaka ta danganta wadda halak ce ka aure ta ma'ana manisanciyarka sai yace la yakhaful fitnata bihinna matukar kenan baya tsoran wata fitina game da su kenan mace daya ko mata da yawa waɗanda suke manisantanka to kana iya musu sallama amma sharadi ya zamanto an amintu game da fitina sai malam yace wa salamu hunna yi ma mata waɗanda suke manisanta sallama yace bi hadha shar malam yace na kasancewa da wannan sharadi kenan la yakhaful fitnata bihinna a matsayin baya jin tsoron wata fitina game da su amma duk lokacin da aka ji tsoron fitina to baya halatta kai musu sallama an gane ko baya halatta kai musu sallama indai ana jin tsoron wata fitina za ta biyo baya to anan baya halatta kai musu sallama. Shine anan malam yazo da hadisin Sahal ibn Sa'ad, Allah ya kara masa yadda, ke fada cewa kanat fi namra'a, wata mata ta kasance a cikin mu. A wata riwaya yace kanat lana ajuzun, akwai wata dattijuwa, ta akhuzu min usulis sila, wato takan dau wani abu daga cikin dashen dabino, sabon dashen dabino, akwai wani abu wanda ake fitarwa kamar kwakwa a jikin shi. An gane ko? Yanda ka san kamar kwakwa, kamar abun rugu dai haka yake. Fatadrahu fil qidr, sai ta je ta zuba shi a cikin tukunya ta yi ta tafasawa. Idan ya tafasa, ya tafasa yayi laushi, wato karkiru habbati min sha'ir, sai ta nika wato kwayar sha'ir. Sha'ir wato kwaya ce ta abinci, yana kama da alkama amma ba alkama bace. Sai ta nike wannan kwaya ta sha'ir, sai ta zo sai ta zuba wannan gari a cikin wannan tukunya bayan ta tafasa. Wannan abun mai kamar rogo wanda ake fitar da shi daga jikin dabino, ya tafasa yayi laushi, sai ta zuba wannan, sai ya zamanto kamar wani kunu-kunu. Shine yace fa iza sallaina al-jumu'a, sahal yace in mun gama sallar jumu'a, wan sarrafna, idan mun sallaci sallar jumu'a, wan sarrafna, mun juya za mu koma gida, to mukan biya ta gidan wannan mata, nusallimu alaiha, sai mu yi mata sallama. Idan muka yi sallama muka shiga gidan, fa tuqaddimuhu ilaina, wato sai ta gabatar mana wato wannan kunu-kunu da ta yi, sai ta gabatar mana da wannan abinci da ta yi, ta kawo mana mu sha. Shine yace saboda wannan abin da take bamu, yace wallahi har guri muke, muna lissafin kwanuka so muke juma'a ta zagayo domin mu gama sallah mu biya gidanta ta bamu abin da ta saba bamu. Shine yace qauluhu tukarkir, da yace tukarkir ai tabahan, shine ma'ana tana nike wannan kwayar sha'ir, in ta nike ya zama gari, sai ta zuba a cikin wannan kenan tukunya, sai ya hadu da wannan abu wanda yake mai kamar rugu wanda ta dafa, sai ya zamanto kamar wani kunu. In sun gama sallar jumu'a sun zo gidanta, sai ta zuba musu su sha. A takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa wato ba laifi halacci, yana nuna mana halaccin yin sallama ga mace wadda take manisanciya, amma sharadi shine idan an amuntu game da fitina. Don haka wasu malamai suka ce wadda zaka iya mata sallama sai mace wadda take da tijuwa, amma budurwa ba zaka yi mata sallama ba, saboda ana jin tsoron fitina. Ita kanta da tijuwar sai in an amuntu game da fitina, sannan zaka iya yi mata, amma in dai kana jin tsoron fitintuwa da ita, to baya dacewa kai sallama. Don haka dai kenan ka'ida anan, ita kanta budurwa in ta wuce anan baya dacewa ta yi sallama ga wani, sai dai in an amuntu game da fitina. In an amuntu game da fitina to ba laifi, ana iya yi, amma in dai an tabbata akwai fitina, to wannan baya dacewa a yi. Kamar yadda akwai hadisi wanda ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma hadisin zai maimaitu, ya ma shine ma hadisi na uku a baba. Bayan hadisi na biyu, hadisin Ummu Hani, ita ce Fakhita bintu Abi Talib, Allah ya kara mata yadda, ɗar uwar Aliyu ce, Allah ya yadda da shi, take cewa na je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar da aka ci Makka da yaki, wa huwa yaktasil, manzon Allah yana wanka a gidan da ya sauka, wa Fatimatu tasturuhu bi saw, yarsa Fatima ta kare shi da wani mayafi, fa sallamtu, nayi sallama, manzon Allah ya karbi sallama, shine ta ambata hadisin gaba daya. To anan Ummu Hani ita je gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka, Fatima ta kare shi da wani mayafi, manzon Allah yana wanka, Ummu Hani ita yi sallama, manzon Allah ya karbi sallama. Wannan hadisi malam ya zo da shi, yana nuna mana halaccin mace tana iya ma namiji sallama, amma sharadi ya zamanto an amuntu game da fitina. In dai an amuntu game da fitina, ita mace tana iya ma namiji sallama kamar yadda namiji yana iya ma mace sallama, amma sharadi ya zamanto kowa ya amuntu game da fitina. Domin ita Ummu Hani kamar matsayin kuzin ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin da mahaifinta Abu Talib da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifinsu daya kenan, da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Hausawa suke faɗa ƴan maza biyu suke kenan. Kaga ajnabi ya ce akwai halaccin ya aure ta ita Ummu Hani, ana ta shiga ta masa sallama, manzon Allah ya karbi sallama, sharadi kenan ya zamanto an amintu game da fitina. Hadisi na uku shine hadisin Asma binti Yazid, Allah ya kara mata yadda, tana fada cewa marra alaina annabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi niswa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da mu a cikin wasu taron mata, fa sallama alaina, manzon Allah ya mana sallama. Ya wuce da ita tana cikin wasu mata, manzon Allah ya musu sallama su mata. Al-Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi da Al-Imam Tirmidhi. Al-Imam Tirmidhi yace hadisi ne kyakkyawa, mallan yace wannan lafazi ko lafazi ne na Al-Imam Abu Dawud. Lafazin Al-Imam Tirmidhi, Asma take cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yawma, tace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce a cikin masallaci, wa usbatun minan nisa'i quhudun, wata jama'a ta mata suna zazzauna a cikin masallacin, fa alwa bi yadihi bitaslim, manzon Allah ya nuna hannun shi yana musu sallama, ma'ana ya dan nuna hannun shi yana musu sallama. Bayani ya gabata, wannan lafazin ishara da ya a hannu, ya daga hannu, wannan akwai nakara a cikin wannan lafazi, ma'ana bai inganta ba, iya abinda manzon Allah ya musu sallama ya musu. Dan haka shi wannan daga hannu, manzon Allah ya ce kar mu yi sallama da yatsa, kar mu yi sallama da tafin hannu, domin yin sallama da yatsotsi wato sallama ce ta Yahudu, yin sallama da tafin hannu a daga haka, wannan shi kuma na ƴan mushin ne. Manzon Allah ya ce iya abinda zamu yi mu ce assalamu alaikum shine sallamar da Allah ya karantar da mu. Kenan, don haka anan taron mata ne manzon Allah ya wuce da su ya musu sallama, don haka wannan yana nuna halaccin namiji ya ma mata sallama, amma sharadi ya zamanto an amintu game da fitina. Nan insha Allah za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.